sun fito ne daga jihohi 36 na kasar dauke da bayanai kusan iri daya inda suka nuna bacin ransu suna mai cewa wannan hukuma da majalisar wakilai ke kokarin kago doka a kansa zai danne musu haƙoƙinsu ne na yin ayyukan yau da kullun a kokarin su na gudanar da kungiyoyinsu Charles Oshika Rome ya fito ne daga jihar Nasarawa ga abin da yake cewa
ina aiki a cibiyar mata matasa da rayuwar karkara wato na wika a jihar Nasarawa kuma kungiyar tana na tarihi da corporate affairs da Nasarawa state government da duk kungiyoyi a yanzu muna zamu yi da ASC kenan muna hanyar yin haka to yanzu kuma sai aka ana ce ana so a create wani commission regulatory commission wancan kuma ai gwamnati na shigan ciki kuma kenan ai ya zama kaman ba nan gwamnati ba kuma kaman gwamnati kenan
muhimmin abu da yake daukar hankali a tanade 18 da dokar za ta kunsa akwai batun sabunta rajista a duk shekaru biyu sannan kuma za a ci taron kungiyar da aka kama da laifi har ta naira 500 wani abu da dan majalisar wakilai Ahmad Babba Kaita ya bayyana hujjar su
ni ban yadda ba cewa waɗanda suke bada kuɗin suna samun su ido in suna fita ido suna cikin masu zargin kuɗaɗen da suke yi na sha in gani a cikin abin nan cewa ga shi an nuno camp misali an ce za a kashe musu kaza za a yi
yan gudun hijira
za a yi toilet amma an yi da kudin gashi ba ai ba su suna ina masu sa'ida saboda haka ko da haka din ne ya kamata a ce gwamnati ma za ta iya sa'ido idan suna da wani koke-koke wanda ya shafi aikin da gwamnati take to sai su kawo mu kuma sai mu bincike wannan amma duk kasashen duniya suna sa'ido akan abin nan kuma ma akwai kungiyoyin wanda ake amfani da su ta'addanci a kasashe waɗansu kasashe ta hannunsu za a shigar da makamai ta hannunsu za a kai kuɗaɗe da za a kai ƙasa a je a musu ta'addanci sai kuma kawai mu sa ido ba ta yi ba
to sai dai ga Mike Ego na kungiyar Healthcare Coalition daga jihar Jigawa yana mai cewa wannan ba dalili ba ne
If we were regulated and we could not do anything, we had to get permission to do everything. So it's about strengthening the system of the Office of National Planning and Budget, for instance.
Mike Eboyoche, idan kina so su kama kungiyoyin jabu da waɗanda ke karɓar kuɗaɗe ba sa aikinsu, to su ƙoƙarin karfafa ma'aikatar tsare-tsare ta ƙasa wadda aka fi sani da Ministry for National Planning. Mike Ego ya ce yau shekararsa 25 kenan yana taimakawa kiwon lafiyar mata da yara ba a taɓa cewa ƙungiyarsa ta yi laifi ba kuma dukkan waɗanda ke ba su kuɗaɗe daga ƙasashen waje suna sa ido a ayyukansu ya ce ki dubi ƙasashe irin su Kenya da Rasha da Masar sun yi irin waɗannan dokokin amma ba su samu nasara ba abin jira a gani shine irin matakin da majalisar za ta ɗauka ganin cewa kashi 90 cikin 100 na ƙungiyoyin ba su goyi bayan yin sabuwar doka ko kuma kafa wata hukuma ba Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria